Sasha Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan la'asariya 24 ga watan Maris shekarar 2017 akwai mitoci da suka hada da 22, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba ya kuma kiri ne tare da Nazir Ahmed a Hausawa. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci wanda zai fi mai da hankali akan kiwon lafiya. Amma kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Shugaban kasa Donald Trump ya yi barazana ga 'yan jam'iyyarsa ta Republican da barin inshorar lafiya ta Obamacare yadda take ya mai da hankali kan wasu al'amuran idan ba su goyi bayan zaben sabon tsarin inshorar lafiyarsa ba a yau Juma'a a majalisa. Alƙawarin da ya yi a lokacin da yake yakin neman zaɓe. An saki tsohon shugaban kasar Misra Hosni Mubarak bayan kwashe shekaru 6 da ya yi a tsare a gidan yari da kuma asibiti biyo bayan juyin juya halin da aka yi a ƙasashen Larabawa a shekarar 2011.
To bai ko gama jin labarai za ku ji cewar kibadin mutane 100 suka mutu sakamakon cutar sankarau tsakanin watanni 2 a jihar Zamfara.
Kamar the World Health Organization, the Doctors Without Borders, the sauran dai UNICEF duk an hada karfi da karfi ana yakin wannan cuta kuma alhamdulillah.
A yau ne kuma ake tuna ranar cutar tarin fuka ko kuma tuberculosis wato TB a takaice. Akwai rahotanni kuma akan wannan ranar ta TB a duniya daga Niger da Najeriya.
Irin kai muni complete kai aikin ka na ranar gaba ɗaya ko a ce ko a clinic inda sabbin mutane ke shigowa ba baka ga wani mai sabon ciwon ɗaya ba at least kowane rana.
Bayan haka kuma Mahmud Lalo zai kawo muku shirinsa na duniyar Amurka amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaban kasa Donald Trump ya yi barazana ga 'yan jam'iyyarsa ta Republican da barin inshorar lafiyar nan ta Obamacare yadda take ya mai da hankali kan wasu al'amuran idan ba su goyi bayan zaben sabon tsarin inshorar lafiyarsa ba a yau Juma'a a majalisa. Alƙawarin da ya yi a lokacin da yake yakin neman zaɓe. Shugaban ya sha alwashin cewa zai sauke kuma ya maye gurbin tsarin inshorar wacce aka fi sani da Obamacare. Ba a tabbatar da hakikanin abin da ya faru ba bayan zaben sasantawa da kai komo da aka yi ta yi a cikin majalisar dokokin kuma har ya zuwa yanzu nan ba tabbacin ko 'yan Republican suna da isasshen goyon baya da zai sa amince da wannan shiri. Trump ya baje kolin kwarewarsa ta shirya ciniki a kan gaba. Amma ya kasa samun nasarar shawo kan 'yan ra'ayin riƙau na majalisar kuma hatta wasu masu sassaucin ra'ayi na fargabar makomarsu a siyasance idan suka ɗauki matakin da ba shi ne mazaɓinsu ke so ba. Rashin nasarar Trump da ta kakakin majalisa Paul Ryan kan samun isasshiyar ƙuri'a ta goyon baya ba zai haɗa kan jam'iyyar Republican ya jawo tarkatarkar siyasa da zai yi wahala su iya kauce mata ko da kuwa an yi nasarar amincewa da dokar.
An saki tsohon shugaban ƙasar Misra Hosni Mubarak bayan kwashe shekaru 6 da ya yi tsare a gidan yari da kuma asibiti biyo bayan juyin juya hali wadda aka yi a ƙasashen Larabawa a shekarar 2011. Tsohon shugaban ya bar asibiti a yau Juma'a. Mubarak da shi ne shugaban Misra na farko da ya fuskanci shari'a bayan juyin juya hali na ƙasashen Larabawa da mamayen yanki. An tuhume shi ne da tada husuma da ta yi sanadiyar mutuwar mutane wadda wato mutane da dama da suka rasa rayukansu a lokacin wannan zanga-zangar wanda aka share kwanaki 18 ana gudanarwa. Sa'annan an tuhume shi da wasu laifuka daga baya kuma aka watsar da su. Lawyer Mubarak ya tabbatar da tsohon shugaban yanzu yana zaune ne cikin lumana a gida a wata unguwa da wato ta masu hannu da shuni mai suna wato Heliopolis.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yau jami'an 'yan sanda a London sun ce sun kama ƙarin wasu mutane guda biyu dangane da harin da aka kai a kusa da majalisa. Kwamandan jami'an 'yan sandan hana afkuwar ayyukan ta'addanci Mark Rowley ya bayyana kaman a matsayin mai muhimmanci ko da yake dai bai bada wani cikakken bayani ba. Ya ce mutane 9 na nan a tsare kuma an saki mutum guda. Jami'an 'yan sanda sun bayyana wanda ya kai harin ya kuma kashe mutane 4 a kusa da majalisa da sunan Khalid Mas'ud ɗan ƙasar Birtaniya wanda ya shiga cikin addinin Islama kuma yana da tsohon tarihin aikata laifuffuka na mallakar makamai da kuma sauransu. Rauli ya ce sunan Mas'ud na yanka shine Adrian Russell Ajawu. Kungiyar Daesh ta ce Mas'ud dan shekara 52 sojanta ne wanda ya amsa kiran kai harin kan hari kan fararen hula da kuma jami'an soji a kasashen da suke da kawance da Amerika masu yakar kungiyar ta Daesh.
To sai kuma wannan labari da ke cewa karamar kasar nan ta Somaliland da ta balle daga cikin Somalia sun ce wato kibanin kaso 80 cikin 100 na dabbobin yankin sun mutu sakamakon mummunan fari da ya sanadiyar mutuwar mutane da yawa kuma ya tilasta dubban mutane suka koma zaune a sansanoni waɗanda wato suka rasa muhallinsu. Muhammad Ali Saliban wato shine gwamnan yankin Togrir da ke garin Buro yace wannan abu dai yayi tsanani kwarai da gaske akasarin dabbobi kuma duka sun mutu sakamakon wannan fari. Gwamnan ya faɗa wa sashen Hausa da murya Amurka cewa muna jiran saukan ruwan sama amma wato in bai sauka ba to makomanmu ko kuma za a shiga wani hali mawuyaci. Kuma ya ce mun sa ran cewa gwamnati ta tabbatar da wato yanayin gaggawa. Jami'an sun faɗa wa sashen Hausa da murya Amurka cewa kusan mutane 50 ne a faɗin Somaliland suka mutu sakamakon fari da kuma wato cututtuka da ke dangantaka daga ainihin farin.
Sannan kuma jami'an 'yan sanda a birnin New York sun ce wani bature farin fata ɗan shekaru 28 daga garin Baltimore na jihar Maryland da ke kudancin Amurka ya je birnin New York a satin da ya gabata domin ya kashe baƙaƙen fata 'yan Amurka maza zallansu. An yi yakinin James Jackson ya zaɓi ya yi kisan a birnin New York ne domin yana ganin zai samu isasshiyar kulawar kafafen yaɗa labarai a can. Amma ya dakatar da kisan bayan ya kashe mutum ɗaya kawai wani dattijo ɗan shekaru 66 mai suna Timothy Kaufman. Jackson ya kashe Kaufman da takobi a ranar Litinin da ta gabata sannan ya kai kansa ofishin 'yan sanda a ranar Laraba inda ya amsa laifinsa. An yi cajinsa da kisan kai da kuma laifin tsana a jiya Alhamis inda aka tsare shi ba tare da beli ba.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu faro rahotannin namu ne daga jihar Zamfara inda cutar sankarau ta kashe mutane 100 tsakanin watanni biyu kuma sama da 500 suna kwance a asibitocin jihar suna amsan jinya. Wakilinmu Murtala Faruk Sa'inna ya dauko mana karin bayani akan wannan annoba da ta barke a wannan yanki.
Duk da yake alƙalumin gwamnati sun bayyana cewa mutane 80 ne suka rasu, majiyoyi sun ce waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar barkewar cutar ta sankarau sun zarta 100 a jihar ta Zamfara. Yanzu haka akwai wasu mutane fiye da 500 da ke jinyar cutar wacce ta shafi ƙananan hukumomin mulki kusan 12 a jihar. Kwamishinan lafiya na jihar ta Zamfara Suleiman Adamu Gumi ya tabbatar da barkewar cutar wacce ya ce yanzu haka haɗin gwiwar gwamnatin jiha da ta tarayya na nan suna ƙoƙarin yaƙi da ita.
Likitocin da kadara gannan ta turo da kuma wa'anda a gare mu nan na jihar Zamfara da kuma na sauran development partners kamar da World Health Organization da Doctors Without Borders da sauran dai UNICEF duk an haɗa ƙarfi da ƙarfi ana yakin wannan cuta kuma alhamdulillah abubuwan sun yi sauki ga halin da ake ciki. Jiya mai daraja gwamnan jihar Zamfara ya kirawo stakeholders meeting inda aka tattauna cewa ya ja shawo kan wannan matsala. Na farko dai an nemi gwamnatin jihar Zamfara ta taimaka inda ta taimaka da kusan miliyan 90 a sawo magani a yaƙi da wannan cuta. Shi kai ne ya ba da miliyan 52 kuma ya umarci kowace local government ta ba da miliyan 3 don a yaƙi da wannan cuta. Alhamdulillah maganin ya iso kuma ana ci gaba da wannan yaki da wannan cuta.
Bisa al'ada dai gwamnatocin jihohi a yankin arewacin Najeriya kan yi tanadin kota kwana musamman a lokacin bazara domin tunkarar barkewar cuta. Wannan yasa na tambayi kwamishinan ko jihar ta Zamfara ta yi wannan tanadin?
Bata yi tanadi ba, ban gaya ma ba cewa gwamnati kamin yanzu ta ba da kuɗi miliyan 50 a zawo magani kuma yanzu ta umarci kowace local government ta ba da miliyan 3 as the committee a yaƙi wannan cuta. Ai saboda haka ina ganin Abdulaziz mutanen Zamfara mu taimaka mai da addu'a. Ciwo ya faru ba shi ya kawo shi ba, Allah ne ya kawo ciwo kuma irin alloba ba ta ba da notice. haka Allah ya kawo ta kuma shi ko ya rungumi kaddara ya bada kuɗi don a yi maganin wannan abubuwa. Wannan ya iya kace na shi kokari sai dai mu bar mu Allah saura mu noki Allah ya kawo mana sauƙin wannan abun. Mai daraja gwamna ya kawo committee wanda sakataren gwamnati shine zai jagoranci wancan wannan yaki da wannan cuta, inda ya aminta mu wannan committee kamar kuɗin da na ambata ma miliyan 52.
Gwamnatin jihar ta Zamfara ta kafa wani ƙarƙarfan kwamiti na yaƙi da cutar a ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar, yayin da kuma take ƙoƙarin haɗa kai da shugabannin ƙananan hukumomi da sarakunan gargajiya domin tsayar da cutar daga ci gaba da yaduwa a sauran sassan jihar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Allahu sarki mara maruƙon ke yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna, a yau ne kuma ake tuna ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yaƙi da cutar tarin fuka ko kuma TB, da kuma wayar da al'umma game da irin ɓarna da wannan cutar take yi a duniya. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz daga Yola ya shirya mana rahoto akan yadda wannan cutar ke ƙaruwa a Najeriya.
Dr. Batulu Isa Muhammad, likita ce a babban asibitin gwamnatin tarayya ta SMC Yola da ke jihar Adamawa, na makwabcin shugabannin kungiyoyin likitocin mata a Najeriya ke gangamin wayar da kan al'umma wajen yaƙi da wannan cuta.
Ba za ka shiga asibiti ka zau irin azin ka muni complete kai aikin ka na ranar gaba ɗaya ko a ce ko a clinic inda sabbin mutane ke shigowa ba, ka ce har ya wuni ya ƙare baka ga wani mai sabon ciwon ɗaya ba at least kowane rana. So in fact dole a ƙara wayar da kan mutane domin tarin fuka cuta ce wanda take yaduwa just cikin sauki, just numfashi kawai fa za ka yi kusa da mai shi sai ka za ka iya ka dauka. So ka gani ba kamar masu ciwon da ake tsoro kamar na HIV wanda za a ce shi sai in ma ka kai kanka ba in most cases, amma wannan fa just maybe kuna zaune da wani a mota ko a kasuwa ko kuma maybe a filin addu'a za ka iya kawai in kuna zaune wuri ɗaya dai inda iska na tsaye za a iya shaƙi wannan cutan ɗin. So shi ne yasa dole a dinga wayar da kan mutane su san da cewa fa wannan cutan dole tana nan fa, kuma abinda ma yasa ƙara dole a wayar da kan mutane wannan cuta ne wanda za a iya kare ta, wanda za a iya kuma a gane ta, a yi binciken ta, a gane ta cikin sauki ba kamar wasu cututtukan da sai dai ka zato su ba. Wannan za a iya a bincika a gane kuma wannan cuta wadda akwai fa maganinta, ta sa ku cututtuka da wanda ma ba magani. To wasu cututtuka ma da suke da magani wasu sai dai a yi managing, kamar yanzu su hawan jini, ciwon suga, ciwon HIV sai dai a yi ta shan magani har iya rayuwa. Amma wannan ciwon tarin fuka shi fa yana da maganin da zai kare shi kankat, shi ne ake ce kiwo ba, zai iya ka sha magani yau a ce da farko kana da TB exactly gobe a ce fa ka warke fa.
Najeriya dai na makwabcin sun kasashe da cutar ke ci gaba da hallaka jama'a, yayin da hukumomi a kasar ke mai ikirarin daukar matakai na magance cutar tare ma da kashe makudan kudade, amma har yanzu da alamun kullaya bata biya kudin sabulu ba musamman a yankunan karkara. Ko da yake bincike na nuna cewa a birane ana samun nasarar yaki da cutar fiye da yankunan karkara, abinda ake danganta da rashin mai da hankalin hukumomi wajen fadakar da al'umma. To ko me ya kamata a yi? Salihu Adamu, wani dan jarida ne a Najeriya, na maganin dole kungiyoyin sa kai su ma su shigo domin yaki da cutar.
To yana da kyau a ce kungiyoyi su ci gaba ko kuma su ƙara wayar da kan al'umma musamman ta kafafen yada labarai daban-daban na zamani da ma kuma na da wa'anda ake da su, har ma da kafafen sada zumunta domin su fahimtar da al'umma akan illoli da suke tattare da wannan cutar domin ganin an magance ta baki ɗaya.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Abdul Aziz. To koyaye wannan cutar kuma wato na tarin fuka yake yaduwa ne a jamhuriyar Niger ko kuma ya ake bukin wannan ranar? Ga tamar abari da karin bayani.
A haɗu don murƙushe cutar tarin fuka daga doron ƙasa shine taken na bana na ranar duniya ta tarin fuka. Ana faɗakarwa a wannan rana kan illar cutar, yayin da kowace shekara take halaka mutane fiye da miliyan ɗaya. Buzu Shuidi shine jagoran sashen da ke kula da cutar tarin fuka da cutar kuturta a babbar hukumar kiwon lafiya ta jihar Damagaram.
Kungiyar kiwon lafiya ta tsaida kaman abin da ya kamata a samu kishi masu fama da wannan cutar kishi 70 cikin 100. To amma sai akwai a tashi mu Niger da kyal aka kai 40 da dan dugo kadai masu cuta a jihar Damagaram 200 da yanka wannan cutar akwai ta kuma akwai sauraron na akaba saboda yanzu halan sauye tsari na samawa wa'anda suke fama da wannan cutar ina tsammani a shekarar gaba ma abin da za a samu yahi abin da aka samu bana to amma wannan duka ba laifi bane in kasa duka tana 40 da yanka mu jihar Damagaram mun yi 60 da yanka kenan alhamdulillah.
Buzu Shuidin ya ce suna da dabaru na yadda masu cutar za su kawo kansu duk a mataki na yaki da cutar.
Mutanen da muke cewa rele za su shiga karkara ko suna shiga karkara suna ba da bayani a jiya ma sai da muka tayyana cikin wata unguwa a Damagaram muka ga yanda suke aiki muka sa ido a cikin aikin da suke dan in sun ba da bayani in kaman kana fama da wannan jinjiki sai ka garzaya gidan likita a duba maka majina to kaga ai an ci gaba maganin ta kyauta ne maganin ta tsawon shan shi wata 6
ko wani taimako hukumomi suke yi dangane da cutar ta tarin fuka
tace bari a yi tsari na yaki da cutar tarin wannan a koyawa likitoci wanda ba san ba abin da yake ciki a wayewa al'umma kai ta san da sani an yi taron kana majuna ilimi na ma'aikata kaman wanda suke jaha-jaha an yi na ma'aikata likita wanda suke gunduma-gunduma akwai kasashe masu hannu da shuni masu kama mana kuma akwai asusun duniya mai yaki da tuberculosis da sida da malaria ko in ce masu sarsizan sabro su suke kama mana da kuma waansu kungiyoyi wanda muke aiki yau da su da kullum kaman Action Damien kaman Save tana kamawa saboda kattakanta ake bi kaman Plan Niger yanzu nan a jihar Damagaram.
Yanzu haka dai kasar Niger ta shiga cikin tsarin yaki da cutar tarin na fuka na hukumar kiwon lafiya ta duniya wato OMS mai taken the NTB strategy a burin su na yakar annobar cutar tarin na fuka mai taken duniya ba cutar tarin fuka. Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma karfe 11 kenan da minti 18 a nan wato na safe kenan a nan Washington DC ga shirinmu na gaba.
Nan gaba ayo ne yake sa ran ƴan majalisar dokokin Amurka za su kada ƙuri'a kan makomar tsarin inshorar kiwon lafiyar nan mai rahusa wato Affordable Care Act wanda aka fi sani da Obamacare tsarin da shugaba Donald Trump ya sha alwashin sokewa a lokacin yakin neman zaɓe. Sannan a ɗaya ɓangaren kuma za ku ji inda aka kwana kan zargin da shugaba Trump ɗin ya yi kan tsohon shugaba Barack Obama na cewa ya dasa na'urorin tatsar bayanai a gidansa na Trump Tower da ke New York gabanin zaɓe. Zargin da shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya ce babu ƙanshin gaskiya a ciki. Kan waɗannan batutuwa za mu tattauna a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Ku lalubo sashin Hausa ne na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington a gundumar Columbia. Da farko ga dukkan alamu an samu baraka tsakanin fadar White House da 'yan jam'iyyar Republican da ke majalisar dokokin Amurka dangane da makomar tsarin inshorar kiwon lafiyar nan mai rahusa wato Affordable Care Act wanda aka fi sani da Obamacare bayan da ɓangarorin biyu suka gaza cimma matsaya kan soke tsarin wanda alkawari ne da shugaba Trump ya yi a lokacin yakin neman zaɓe a bara. A yau ne dai ake sa ran za a kada ƙuri'a kan makomar tsarin na Obamacare kuma shugaba Trump ya yi wa 'yan jam'iyyarsa ta Republican da ke majalisar barazanar cewa idan ba su marawa yunkurin soke tsarin ba a yau zai yi watsi da batun ya maida hankalinsa kan wasu batutuwa. Zaman da shugaban ya yi ajiya da 'yan majalisar bai haifar da wata kyakkyawar matsaya ba, lamarin da wasu suka bayyana a matsayin wata alama da ke nuna cewa babu cikakken goyon baya daga dukkanin 'yan jam'iyyar ta Republican da ke majalisar. yanzu dai ya rage ne a tsaya a ga yadda lamarin zai kaya a yau Juma'a idan aka zo kada kuri'a a majalisar, yayin da 'yan jam'iyyar Democrat da ke adawa da shirin soke tsarin tun da farko suka naɗe hannayensu suna murmushin Allah shi ƙara. Dangane da batun zargin tatsar bayanai daga wayoyin talho ɗinsa da shugaba Trump ya yi a kan Obama, a ranar Litinin da ta gabata ne shugaban hukumar binciken mayan laifuka ta FBI James Comey ya bayyana gaban kwamitin majalisar inda ya musanta wannan zargi. Sannan a karan farko ya bayyana cewa suna bincike kan zargin katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben bara.
Kamar yadda ya kasance daga cikin ayyukanmu, muna binciken yunkurin da gwamnatin Rasha ta yi na tsohon baki a zaben shugaban ƙasa a bara. Wannan zai haɗa hadda yin dubi kan ko an aikata ba daidai ba, saboda bincike ne buɗaɗɗe da ke gudana kuma cikin sirri.
Yayin da yake bada bahasi kan wannan badakalar ta zaɓe, a ɗaya ɓangaren daraktan na FBI ya kuma tabbatar da cewa babu wata hujja da ta nuna cewa saƙon Twitter da shugaba Trump ya rubuta na cewa an tatsi bayanan wayoyin gidansa na New York zance ne da ba shi da tushe ballantana makama.
I have no information that supports those tweets and we have looked carefully inside the FBI.
Ba ni da wasu bayanai da suka tabbatar da saƙon Twitter, mun kuma yi ƙoƙarin bincike cikin gidanmu.
Dama dai wannan batu ne da 'yan jam'iyyar ta Democrat suka zaƙo a ɗaukaka. Adam Schiff ɗan majalisa ne mai wakiltar jihar California a ɓangaren 'yan Democrat.
So President Obama could not unilaterally order a wiretap of anyone.
No president could.
Saboda haka ba zai yiwu a ce shugaba Obama ya bada wannan umarni ba, babu wani shugaba da zai iya.
Sai dai hakan bai sa 'yan jam'iyyar ta Republicans su maida waƙensu cikin kube ba, waɗanda suke ci gaba da kuraren cewa lallai sai an gudanar da bincike kan zargin satar bayanan da aka wa shugaba Trump. Davina Nunes ɗan majalisar dokokin Amurka ne da shi ma ke wakiltar jihar ta California amma a ɓangaren Republican.
It's still possible that others.
Har yanzu dai akwai yiwuwar an saci bayanan shugaba Trump da sauran makarabansa.
Da ma kuma sauran bayanan da aka sata a sauran watannin da suka gabata, in ji ɗan majalisa Peter King.
Mutane sun aikata laifuka a kan wannan gwamnati ta hanyar satar bayanai, saboda lallai a aikata laifuka. Sai dai ina ji shugaban ya yi ɗan azarbabi da ya ce an dasa na'urorin tatsar bayanai.
Batun satar bayanai shi ne babban batu a cewar shugaba Trump, wanda ya garzaya shafin Twitter gabanin sa'o'in da 'yan jam'iyyarsa ta Republican za su je suna magana a kan yadda manema labarai suke yaɗa labaran sirri fiye da batun katsalandan ɗin da ƙasashen waje suka yi. A wannan karo na farko da aka samu ƙarin haske dangane da binciken hukumar ta FBI, hakan sai nuna yadda aka samu gibi tsakanin 'yan jam'iyyar ta Republican da takwarorinsu na Democrat, waɗanda suka ce mataki na gaba da za a ɗauka ya rage ne ga fadar ta White House. Adam Schiff ɗan majalisa ne da ke wakiltar jihar California.
Ina fata shugaban zai ɗaure ya nemi gafara daga wajen tsohon shugaba Obama, wanda ya ɓata wa suna da ma mutanen Amurka, saboda yadda ya sa aka yi ta lalube a cikin duhu.
A dai mako mai zuwa ne ake sa ran za a ga yadda za ta kaya a zama na biyu na kwamitin da ke kula da harkokin tattara bayanan sirri na majalisar dokokin Amurka. Masu aro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a gaida Mahmud Lalo. To yanzu kuma sai wato saƙonni da kuke aiko mana ta hanyar email.
Za mu fara ne da saƙon Aminu ɗan Kaduna Amanawa, wanda ya ce yau ce ranar masu fama da tarin fuka ta duniya. Ya kamata a riƙa tallafawa masu fama da cutar da magungunan da suke buƙata domin rage yaɗuwar cutar a cikin al'umma. Rahoton ƙaruwar shan taba a sigari a ƙasashenmu na Afirka wani abin takaici ne. Ya kamata mu tashi tsaye wajen kawo ƙarshen wannan matsalar. Jabdul Malik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Kusau. Salam biya Hausa, muna jin daɗin yadda kuke gudanar da ayyukanku bisa gaskiya da adalci. Allah ya ci gaba da dafa muku. Wannan sako ya fito ne daga Abdulsalam mai walda gas dambam. Salam biyo Hausa, dan Allah ku miƙa mana kokenmu zuwa wajen sanatanmu Isa Hamma Misau da ya zo ya cika mana alƙawarin da ya yi kafin zaɓe ya dawo, na cewa zai gyara mana hanyar da ta taso daga dambam zuwa Gurbana ta wuce Zindiwa, saboda lokaci ya fara ƙurewa. Wannan sako ya fito daga Suleiman Dan Farauta Gurbana, karamar hukumar Damban jihar Bauchi. Biya Hausa, yau ce ranar tarin fuka ta duniya. Muna fatan Allah ya kare mu da ita har abada. Wannan sako ya fito ne daga Maiduguri Kanamma. Gaskiya da adalci ga shugaba shike kawo zaman lafiya. Sako daga Safara'u Maman Abul Khairi Almajira Malumfashi. Assalamu alaikum sashin Hausa na VOA. Yau fatan alheri zan yi wa sashin Hausa na VOA. Duba da yadda kuke ba mu dama muke fada albarkacin bakin mu. Sako daga Kabir Nasir Sheme da Sagiru Waja Sheme. Sai sakon Sani Muhammad Chindo daga unguwar Karofin Madaki abocin tarayyar Najeriya. Wanda ce assalamu alaikum biya Hausa, dan Allah ku bani dama in kira ga gwamnatin jihar da yayi wa Allah ya gudanar da zaben kananan hukumomi. Kuma a gaskiya ta nan ne talaka ke murar demokradiya. Fatan wannan sako zai kai ga kunnan gwamnan. Muna kira ga sanatan mu na Kebbi ta Arewa Dr. Yahaya. Ya kamata san mun tura shi majalisa ne domin ya wakilce mu kuma taimaka mana wajen magance mana matsalolin da suka mamaye mu. Sako daga Garba na Halikan ba, Vice Chairman na muryar talaka na jihar Kebbi.
To yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Madalla, shugaban kasa Donald Trump yayi barazana ga yan jam'iyyar ta Republican da barin inshorar lafiya ta Obamacare yadda take ya maida hankali kan wasu al'amuran idan ba su goyi bayan zaben sabon tsarin inshorar lafiyarsa ba a yau Juma'a a majalisa. Alƙawarin da yayi a lokacin da yake yaƙi neman zaɓe. Shugaban ya sha alwashin cewa zai soke kuma ya maye gurbin tsarin inshorar wacce aka fi sani da Obamacare. Ba a tabbatar da hakikanin abin da ya faru ba bayan zaman sasantawa da kai komo da aka yi ta yi a cikin majalisar dokokin, kuma har izuwa yanzu nan babu tabbacin ko 'yan Republican suna da isasshen goyon baya da zai sa amince da wannan shirin. Trump ya baje kolin kwarewarsa ta shirye ciniki a kan gaba, amma ya kasa samun nasarar shawo kan 'yan ra'ayin riƙau na majalisar, kuma hatta wasu masu sassaucin ra'ayi na fargabar makomarsa a siyasance idan suka ɗauki matakin da ba shi ne mazaɓansu ke so ba. Rashin nasarar Trump da takakakin majalisa Paul Ryan kan samun isasshiyar ƙuri'ar goyon baya da zai haɗa kan jam'iyyar Republican ya jawo tarkatarkar siyasa da zai yi wahala su iya kauce mata, ko da kuwa an yi nasarar amincewa da dokar. An saki tsohon shugaban ƙasar Misra Hosni Mubarak bayan kwashe shekaru 6 da yayi a tsare a gidan yari da kuma asibiti, biyu bayan juyin juya halin da aka yi a ƙasashen Larabawa a shekarar 2011. Tsohon shugaban ya bar asibiti a yau Juma'a. Mubarak dai shi ne shugaban Misra na farko da ya fuskanci shari'a bayan juyin juya hali na ƙasashen Larabawa da ya mamaye yankin. An tuhume shi da tada husuma da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da suka rasa rayukansu a lokacin wannan zanga-zangar da aka share kwanaki 18 ana gudanarwa. Sannan an tuhume shi da wasu laifuffukan da daga baya aka watsar da su. Layo Mubarak ya tabbatar da tsohon shugaban yanzu yana zaune cikin lumana a gida a wata unguwa ta masu hannu da shuni mai suna Heliopolis. Yau Juma'a, 'yan sanda a London sun ce sun kama ƙarin wasu mutane guda biyu dangane da harin da aka kai a kusa da majalisa. Kwamandan jami'an 'yan sandan hana afkuwar ayyukan ta'addanci Mark Rowley ya bayyana kamen a matsayin wani abu mai muhimmanci. Ko da yake bai ba da wani cikakken bayani ba, ya ce mutane 9 na nan a tsare kuma an saki wani mutum guda.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na wannan lokaci. Sai kuma da daddare za ku ji mu da wasu wato shirye-shirye a cikin da rahotanni da za mu kawo muku daga ƙasar Ghana. Yanzu a madadin kowa da kowa da kujibriyoyinsu a nan muryar Amurka, musamman ma Naziru Ahmed Hausawa da kuma Julie Gresham da ta shirya kuma ta gabatar da aini wannan shiri ta ba da umarni, da injiniyan mu da wannan lokaci Babaya kuma Kiri ne ke sallama, a ci gaba da sauraren sashen Hausa na muryar Amurka. Ga shirin yau da gobe tafe.